Ovista on the music house.
Ke dan Allah ki gana kanki, ga kudi ki bata kanki, ki je ki kashe da kawayenki, ke wayaya sunanki. Ta ji dadi tana ya kushi, me zaki ci ba nama kuma ba kashi. Ta ji dadi tana ya kushi, me zaki ci ba nama kuma ba kashi. Tungwal 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 inda kai nake to da kai nake kama suna nake sai mu je mu take makiyan mu share su kudaden mu tara su followers mu kara su arewa aita muce ko ina za mu je idan nace sai ku ce tunkwal 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 Allah ki gane kanki ka kudi ki bata kanki ki je ki kashe da kawayenki ke wayaya sunanki ta ji dadi tana ya kushi me zaki ci ba nama kuma ba kashi ta ji dadi tana ya kushi me zaki ci ba nama kuma ba kashi tungwal 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 tungwal
sai ana biki ɗan mata suke tungwal ga sabar rawa shi ake kira tungwal daga baya ki tashi sama hawani yake canza kala tashi sai tantabara shi yasa aka ce safara safara
ai ku tunkwal yara ai ku a gida mun san tunkwal ni mulje ina tunkwal a fagen daka da kidan gwariya in mata suna tunkwal ya da zane suke kan juyi ke juya ta ka kidan tunkwal ko ya ne
ta ji dadi tana ya kushi me zaki ci ba nama kuma ba kashi me zaki ci ba nama kuma ba kashi tungwal 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 tungwal
More music at houseofsongs.com.